Music Studio.
Ko ne kuka ban sauraro jin dadi na ke ce faro. Kikyawa kikyabati nyumba Wanyuza tunsa mwa Wabansari hiva Mbanjeva zanda chiriva Kumabanku kama Wazaki na yuharava Inde huskibi mkiva Kima wazaki pohiva taho mai gyara abinda muka bata mu sai ta shi zauna da yan kayyana ce bani yin gada gari ki zo mu fara zauna ki mun fira na san ki da yawan zance sai dauki lura kallon wasu yan yara sun taho suna kallon mu a tare kamar za su ɗi hoce.